alal haqiqa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban taro ne babban ta duniya a yau babu wani abin da ya rage wa musulmi yayi alfahari da shi fiye da murna da samun shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani abin da zaka yi murna akan samun shi bai kai annabi Muhammad ba duk wani abin da zaka yi farin ciki ko a taru akan sa bai kai manzon Allah ba to ashe ƴan uwa mu gode wa Allah makwabcin mu akuya ne ya sayi mushen kura domin mu muna tare da manzon Allah masoyayyar annabi muke taro su kuma suna taro manera suna taro wa duniya suke taro to duk wanda yaga Allah ya bar shi da manzon Allah ya gode wa Allah Allah ya girmama shi Allah ya bashi abinda kowa bai samu ba to lalle wanda yazo wajen maulidi ya kai abin shi har gida a masa murna sallallahu alaihi wasallam abinda nake so in ja hankalin mu ƴan uwa shine babu wani magana wanda yau musulmai sun mai da shi ga mai gari kamar mai da manzon Allah sa'ansu dukkanin fitinan da musulunci suka shiga shine kallon manzon Allah ɗaya da kowa wannan kallon da ake wa annabi shi ya hana a yi wa annabi biyayya shi ya hana a girmama manzon Allah shi ya hana a girmama iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa kullum muna magana mukan ce annabi daban yake kamar yadda yanzu muka ji daga bakin masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi mu annabi ne ma'ana idan ka ji wannan akwai babban magana wannan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana faɗi Muhammadu Abdullahi ghayru mushabbihin bihi basharun man rama zalika safi yace annabin mu mai suna annabi Muhammadu wato ghayru mushabbihin bihi bashar ba a taba kamanta annabi Muhammadu da kowane irin mutum man rama zalika duk wanda ya so yace ma annabi Muhammadu yana kama da wani ya kamanta annabi da wani yace safihi tabbatar da cewa wannan wawa ne to wawa ko ba a sauraron maganar shi al-imam al-busiri radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fa kan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami munazzahun an sharikin fi mahasinihi wa jawharul husn fihi ghayru munqasim yana ce annabi Muhammadu faqan nabiyina ya fi dukkanin annabawa fi khalqin in ana maganin halitta ne babu wani annabi a cikin annabawan Allah da Allah ya mai gwaggwaban halitta irin ta annabi Muhammadu wa fi khuluqin babu wani annabi da yake da kyan halaye irin ta manzon Allah me yasa munazzahun an sharikin fi mahasinihi shi annabi shi kadai yake yanda Allah yake wahdahu la sharika lahu a cikin mulkinsa haka annabi a cikin ubudiyyarsa na mukami na bautan ubangiji yake shi kadai yake babu wanda ya tarayya da manzon Allah abin da zai tabbatar mana da wannan ƴan uwa yanzu malamin da ya gama bayani malam Abubakar yake karanta mana ayar nan da Allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim lallai annabi kana kan wani babban mukami mai girma wannan mukami mai girman idan Allah ya ce al-azim ya kamata mu duba menene nas kaman dangwata ne a misali walillahi al-masalul a'la ba a misali da Allah amma in mana misali akan dangwata ba wai misali akan ubangiji ba yanzu ni in sashi in ce kai wannan abun wannan kudin mai yawa ne da dangwata ya daga kudi ya ce wannan kudin mai yawa ne kun san dai akwai bambanci to wannan fa ba wai wani bai Allah ne fa da kansa ya ga girman dabi'un manzon Allah ya ce kai manzon Allah dabi'unka mai girma ne dabi'unka mai yawa ne wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana kan wani irin hali mafi girma ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu yabon manzon Allah wanda aka sani sun iya wajen gwaninta wajen yabon manzon Allah suna cewa wato wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mustafa min qabli nash'ati adam wal kaunu lam tuftah lahu al aghlaq ayru makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al khallaq ya mustafa ya kai wannan zababbe annabi Muhammad min qabli nash'ati adam tun kafin Allah ya tada annabi Adam kake zababbe tun kafin Allah ya halicci annabi Adam manzon Allah yake zababbe ma'ana duk wani cika da kamala na manzon Allah annabi ya same ta ne kafin ma a samar da halitta mu zuwan manzon Allah duniya bayyanar annabi ne ba wai samuwar annabi bane na hakikani a annabi ya samu tun kafin halitta wannan haka yake a halittar ubangiji to min qabli nash'ati adam wal kaunu lam tuftah lahu al aghlaq manzo Allah ya samu tun halitta ma ba a bude ta daga rashi ba halitta babu annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan cikin samuwar sa ayrum makhluqun cin wani abun halitta ya isa ya nafisa da aka yaban manzon Allah بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق باين ألا دكانسا واند شيني يحلق تيك ديتاش يبان كرف يبني ألا ديتاش يبان النبي سيتي وإنك لعلى خلق عظيم للي النبي كنا كون وإنك وطلع ذاي بيان الله رب تب وبنجي تسيدي وطواو لكسمي وإنك يتي والله كي إن سن الله كاو إن wanda tana ishara da taukidi sannan Allah ya sake kawo kafu damir domin yin ishara da shi din kai din nan wallahi la'ala sannan Allah ya sake rantsuwa narance kai din nan wallahi narance kana kan babban hali shi fassaran wannan aya wanda balaraben kauye ne yazo yana sauraron karatun qur'ani ana karanta mishi wadhariyati zarwa fal hamilati yukra wa yukra fal jariyati yusra yana jin karatun alqur'ani yau yazo yaji yau yazo yaji to ana cikin karatu sai qur'ani ta jashi sai mai karatu yake cewa fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantaqun daga karanta wannan ayan ko sai fashe da kuka yace Allah yana rantsuwa yana cewa na rantse da ubangijin da ke sammai da kasai abinda ake gaya muku na tashin kiyama gaskiya ne kaman yanda kuke yin magana haka kalmar nan gaskiya ne balarabe nan zuciyarsa ta fashe saboda girman yace waye zai ki yarda da Allah har sai Allah ya rantsa amma da Allah yake magana akan manzon Allah ba ruwan Allah ka yarda ko ka yarda an yarda maka wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah da wani ya yarda da wani kare yarda Allah ya yarda da annabi muhammadu in ka so kai farin ciki in ka so kai bakin ciki Allah ya yi farin ciki da samuwar manzon Allah mu fa abin da muke yin nan ba abin da muke yi wannan farin ciki da muke yi da murna har wasu suke cewa wai mun yi abin yayi yawa kun yi guluwi kuna tsanantawa ya kamata a ce kawai ku danga lawan danku ku aje gemun ku ci aswakin ku kawai ku fito ku karanta qur'ani ku watsi wannan ba shine san manzon Allah ba ɗan uwa sallah ma ba shine san annabi Muhammad ba azumi ba shine san manzon Allah ba zakka ba shine san manzon Allah ba malamai ba su iya faɗin shi kai tsaye ba dan koi bane saboda ba a san mutane su shiga rauni amma san annabi dabban ayyukan ibada dabban munafiki a musulunci yafi kowa yin sallah munafiki me Allah ce fawailun lil musallin halaka ya tabbata ga masu yin sallah idan soyayyar manzon Allah ta tsaya a iya yin sallah ne to mai sallah duk wanda ya sujjuda in dai ita ce san annabi to ka rantsa da Allah ka dafa qur'ani duk wanda ya sujjuda ba zai shiga wuta ba amma sai Allah ya ce a ba sallah bane kadai san manzon Allah fawailul lil musallin halaka ya tabbata ga wanda suke sallah su ne su ai sai Allah ya ce alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'un Allah ya ce munafukai nake nufi ashe anan ka cire sallah sallan nan in dai mutun na yin ta amma zuciyarsa babu kaunar manzon Allah to wannan mutumin dunguran kule yake kuma ma kule da yake dungurawan hala yana dan rage nauyi kai wannan dunguran da kake yi wutan jahannama kake ƙara nitsewa cewa babu san Annabi Muhammad a zuciyarka. Zakka ba shine san Annabi ba, azumi ba shine san Annabi Muhammad ba, a'a, su wasu alama ne da suke nuna kana san Annabi, alamomi ne da suke cewa wannan mutumin yana san Annabi, amma ba tabbaci bane da ke ba da satanci cewa wannan masoyin manzon Allah. Da iya samun mutum na sallah amma maƙiyin Annabi ne, da iya samun mutum na zakka amma maƙiyin Annabi ne, da iya samun mutum na aikin haji amma maƙiyin Annabi ne, da iya samun mutum na azumi amma maƙiyin Annabi ne, saboda munafiki ne. Shi yasa an ka duba suratul munafiqun, da ka ga Allah yana mana bayani ba ma zakka ko azumi ko sallah ko aikin haji ba, a'a, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai ka ji Allah yana gaya mana cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ma'ana suna cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allah ya ce a nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu, da su shaida da kas shaida duk uwar ubansu daya, haka da kai sallah da kar kai sallah in baka san Annabi uwar ubansu dai ka bari ma yafi maka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah ya ce wai dan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka burgewa, ai Allah ma ya sani, kai sanin ka sanin babu ne, wannan sani ne na hakikanin sani, kai da yanzu da an ka fada a moto kanka ya bige shi kenan sai kaga an ce gala hangal ya haukace, sunanka ma baka sani ba sai an tuna maka, ashe sanin kan ba tabbas bane, wani abu ne kan iska kawai kake amfani da shi, memory ma yafi ka tabbas, dan kai irin naka virus din in ya shiga abun mamaki ne, amma kaji Allah da kansa ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu, sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, wanda suka zo suka ce kai Annabi ne kai Annabi ne, amma kuma suna yi da iskili zuciyarsu babu sayar manzo Allah. Allah ya ce su kuma yanda suka tabbatar cewa kai Annabin ne suke wasa da hadaranka, ni kuma ina mai shaida da yakini cewa wa'innan makaryata ne za su shiga cikin wutan jahannama. Takazu aymanuhum jannatan, to da Allah ya tashi ba da sifofinsu, sai Allah ya fara daga farko, sai Allah yake ba mu labari daga abin da yafi bayyana yafi muni a yau, shine raina manzon Allah. Wannan raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa su ne mutanen da idan an ce musu wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aytuhum yasudduna wahum mustakbirun, su ne wa'inda idan ka ce musu ta'alau ku zo mana, yastaghfir lakum rasulullah, ku zo a nemi albarkan manzon Allah, Allah sai ya yafe muku. Allah ya ce lawwaw ru'usahum, da ka suna a wa ra'aytuhum yasudduna, da ka suna cewa a suna dagewa suna toshewa, wahum mustakbirun, ga girman kai, girman kai yake hada mutane su nemi albarkan manzon Allah. Duk wanda ka gaba neman albarkan Annabi Muhammadu, Qur'ani ya nasarta cewa shi munafiki ne. In ka ga mutum bai yadda da ya yi tawassuli da Annabi ba, Qur'ani ya nasarta cewa shi munafiki ne. Saka ƴan uwa, mu girmama manzon Allah, mu tsaya wajen ba wa Annabi Muhammadu haƙƙinsa, mu tsaya wajen tambama manzon Allah. Dukkanin addinin nan ku sani, duk abin da aka faɗa na addini, shekashekan musulunci guda biyar, wa'innan kamar fenti ne. Amma asalin ginin wanda shi ne al-islamu din, wanda shi wato duk abin da aka gina musuluncin, shi asalin musuluncin da ma'anarsa shi ne san manzon Allah. Duk ibadan da ka san an yi a duniya an yi ta an shiga wuta da ba san Annabi Muhammad, amma san Annabi ne kadai aka yi kuma aka shiga aljanna. Mu duba hadisai da suka inganta, hadisin sayyidina Anas ibn Malik wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaita, wani mutumi ya zo gaban manzo Allah ya ce ya Rasulullahi mata sa'a, mata sa'atu ya Rasulullah, Annabi yaushe za a yi tashin kiyama? Wannan babban al'amari ne, kawai ka tambayi manzo Allah yaushe ne za a yi tashin kiyama, wanda Allah yana ba da labari li yawmin azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة إذا وقعت الواقعة. الله يتبين أنت كم بمات إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت. أما قاولي كما انفق قمي ومتم بياني يند أكي كذا أكي كذا سيتويشي وشيني إذا أكيش وجب شي
sai da shi wali ne shi wali a hadarin Allah a shagwaba yake ba kamar annabi bane naji wani malami yana fassara ma wannan maganan waliyai ana cewa wali ran kiyama shi babu tsoro a tare da shi murna kawai yake Allah Allah yake yi ma yayi gamo da hadarin kai tsaye amma annabi ba haka bane cece inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai an maida wali yafi annabi a'a ka jahilci karatun ne shi yanzu ko kofar gida ka zo da yaro yanzu idan ana rikici a gari zaka ga mai gida shine kullun fa yake fita amma Allah Allah yake da wuri-wuri ya dawo kofar gidansa ya zauna amma yaro in ba an tar bakin kofa ba yanzu nan sai ya fita in ya ji ana harbi zai je ga wake harba sai da nesa shi ba ruwansa shi bai da wani damuwa shi kuma annabi damuwar al'ummansa damuwar al'ummansa da nauyinsu yake ci a kansa kisa Allah ce allazi anqada dhahra wa rafa'na laka dhikra amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a annabawa bai san wani irin nauyi na annabta ko nauyi na jama'ansa ba duk girman ku kirjinsa yafi karfin ku amma banda kowane annabi sai ya razana da irin gici da zai gani sai da girman ubangiji da azaban da zai bayyana na sunan jalala na muntakim amma banda manzon Allah shi yasa ake bayanin cewa waliyai su a wannan ranar Allah da kansa yake musu take yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim amma mai annabi Ibrahim yake cewa wala tukhzini yawma yub'asun ya Allah karna kunyata annabawa suna neman yaya dace su kubuta amma ba wai dan wani bane saboda girman mukamin su ne yake tsara haka saka bayanin a bayyane yake sai dai mutun ya ga dama ya saka ishkali wa kansa Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa mata sa'atu ya rasulullah annabi yaushe ne zai tashi kiyama manzo Allah yake ce masa ma'adattalaha me ka tana dawo tashi kiyama kake ce ai ka san wai ana ce duk wanda kaji ya ce idan kaji makahu ya ce ai wasan jifa to ya taka dutse domin da ka ce ai ko ya fasa ma kai to shi kuma yana magana aje tashi kiyama ita kuma kiyaman nan sai an je da guzuri to me guzurin sa yace wallahi ya rasulullahi ma adattu laha min kathir salatin wala siyamin wala sadaqatin ni fa ba wani sallah mai yawa da nake ba wani yawan sallah nake yi ba abin da ya fada da bakin sa kenan wala siyami ni fa azmin nan fa ba wani yawan azmi nake ba wala sadaqati kai annabi ko sadaka ma ni ba yawan yi nake ba manzo Allah ya ce to me guzurinka yace walakin ni ushibbu Allah wa rasulahu ina san Allah ina san annabi Muhammad anan annabi ce masa yayi kai dan bid'a ne kai dan kaza ne ai he ka koma kai tsayuwar dare kai tsayuwan kaza kai azumin zamani kai kaza manzo Allah sai ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so mutum yana tare da wanda yake so yau da da awaye na adadin salloli adadin zakka amma zuciyarsa ba san annabi to da aikin banza yi abin da yasa nake faɗin wannan ƴan uwa ba muna nuna wa mutane cewa a daina yin sallah da yawa azumi da yawa bane a'a akwai masu cakuɗa karatun ne suna ce a daina san annabi a koma yin sallah kawai da azumi ya ishe ka san annabi to wannan karatun sun shi yasa muka dinga ɗauko irin waɗannan nassosi don mu biya wa duniya a sani cewa sallah ba ita kaɗai za ta kai ka ba sai ka haɗa da san manzon Allah zakka ba ita kaɗai za ta kai ka ba sai ka haɗa da san annabi kamar a je jarabawan neko ne kawai kai ka je ka yi ta karanta hana out ka karanta wannan ka karanta wancan ka je ka rubuta kuma baka yi rijista ba babu sunanka to asalin rijista ɗin Allah ya san ana yi da kai shine san manzon Allah in babu aikin banza kai ka koma ka nemi abin da ya kamace ka kawai ka bata lokacinka da shi saka yan uwa mu tsaya wajen san manzon Allah mu kara ba da lokutanmu kowa yana gani kwanan nan aka dinga hayaniya akan maulidi amma alhamdulillah suna ta ganewa malaman su ma sun fito suna ta sabani yasu yasu wannan yace wallahi mun yadda maulidin san annabi ne saboda mun ga shehu ibnu taymiya ya fada kuma wallahi ba za mu koya gaskiya ba sai mun fada maulidin san manzon Allah kwanan nan mun samu lissafai lissafi na malamai wahabiyawa in izala sun halarci filin maulidin manzon Allah sai sun bude iktida usratil mustaqim sun ga duk malaman duniya akan fa maulidin nan abu ne mai kyau shehu shi kuma ya ce in kai maulidi da ka samu lada wani mai yin sai ya ce a to ai cewa yayi wallahu qad yusibuhum Allah sai iya ba su lada ba cewa yayi Allah zai ba su lada ba dan uwansa da ya tashi mayar masa sai ya ce to ai ko sallah ma Allah zai iya baka lada ne ba ya baka ba waye ga baka da garancin Allah baka lada in kai sallah wannan mai wai fa manyan malaman su ne fa mun samu lissafi mun gani a Abuja malaman su da matasan su sun fara maulidi mun gani a Jos shi ma an turo mana malamin su da matasan su sun je wajen maulidi sun ce wallahi sun je maulidi san manzon Allah mun gani a Kano su ma sun tashi sun je wajen maulidi sun ce wallahi maulidi san annabi wa'innan muna musu addu'a Allah ya ganar da su ya kara kusanta su da annabi amma ku sani wa'innan fa wanda muke cece ku ce ta kwaikwaiwa wallahi bid'a ne wallahi ba mu yi wallahi wallahi kawai shegantaka ce kuma ba wani abu ne shegantakan nan almalu ne bai shigo ba daga kuɗi ya girma ko suka ji labarin dalim walamu aka ce dala to billahi la ilaha illallah wa da kai da su sai kun yi rikici kafin a ga waye iya maulidi anan garin ku ba a nesa kuke ba a cikin garin nan kuke an yi gwamnatin da ta ba wa maulidi gudumawa mai karfin gaske wanda an ce a lokacin miliyan kusan 500 suke warewa da sunan da ai hidima maulidi lokacin da suka fara yin wannan abun a fito da shanu a kai dukkanin gidan da suka san ana maulidi shinkafa 20,000 sai labari ya kai kunnan wanda kowa dan bid'a ne wani malamin sai tashi a nan garin bai gama cika sifan mutane ba in ne haka kun gane shi ya hawo minbari ya ce wallahi mai girma gwamna muna kira da babban murya an cuce mu ba a mana adalci wallahi mu ma muna maulidi muna maulidin sunna suna maulidin bid'a yau ma za mu maulidin sunna a kawo mana hakkinmu mu ma a kawo mana galan din manjan ku tambaya ku ji wannan bai da ku labari in kuke ta nan kun san inda ake wannan abu ya hawo minbari yana bari kar wani sati gwamnati ta je aka ba su kuɗi sai ce alhamdulillah wancan satin mun yi maulidin sunna yau kuma za mu zagi wasu maulidin bid'a wai mai maulidin sunna ya hawo minbari sayyidina rasulullahi babansa abdullahi mahaifiyarsa aminatu a nan bai ce 'yan wuta ba ne an haife shi a garin makka ya yi kaza ya yi kaza ya ba da tarihin annabi kawai sau kawai ya yi maulidi tun wa me muke a wajen maulidin ba haka ba ne muke yi ai haka muke a wajen maulidin to idan ka yadda ba da tarihin annabi abu ne mai kyau to shi kenan sai ka ce ɗan maulidi maulidi in tarihin annabi ne abu ne mai kyau amma kaza da ake yi a maulidi abu ne mai muni sai muga meye abin da kake so ka ce mai muni misali sai ka ce yaban annabi da ake a maulidi abu ne mai muni sai mu ce maka waye gaya maka Allah ya yabi annabi Muhammadu Qur'ani ya yabi manzon Allah annabin kansa da kansa ya yabi kansa kai shaytanin ina ne za mu bar Allah mu bar Qur'ani mu bar manzon Allah mu bar hadisai mu bar sahabbai mu bar tabi'ai mu bar tabi'ut tabi'una mu bar salaf mu bar khalaf kai mu zo mu bi ka kai shaytanin ina ne idan ka ce to eh haka ne ai haka ne na yadda Allah ya yabi annabi eh ga sunan mako walla alam na sa alaka sadrak wadaran da ga sunan warfa to amma ai kuna cin abinci dan da yawa hasada ne a hurin kuna cin abinci ce to kai a gidanka sau nawa ake cin abinci ka taba neman nasu sai kaga ka taba jin wanda tun yana jariri ana ba shi abinci yana ki yace sai an kira yaron mai ga karanta masa kulu washrabu hadi'an ai ba a samu ko tunna jariri daga ya fito zai fara inya inya Allah Allah yake a ba shi abinci yake saboda menene wannan suna bin darura dan an ci abinci cin abinci bai bata maulidi ba to ai kuna dinki kuna sa sabon kaya kasan abun fa abun bakin ciki ne wallahi dalilan masu kin maulidi akan kin yin maulidi dalilai ne ta rashin mutunci ba dalilai ne ta neman hujja kwanan nan in tsallake muku zance in kawo abin da duk duniya sun sani ba wai in boci ba an samu sayyida Aisha wanda bata zo a Buhari da Muslim ba wato matan shugaban kasa na wannan lokacin tace ita maulidin nan ta san iyayenta suna yi ita ma musulma ne bari ta yi murna da samun manzon Allah sai tace amma maulidin ba na kowa da kowa bane sai na wanda ya isa da na makwadaita da na marbarata da wanda suka isa a ƙasa saka maulidi ne za ta yi da matan gwamnoni za ta hada shi da addu'a wa ƙasa saboda Boko Haramin yaki ci yaki cinyewa amma a yi shi a ranar litinin da ran da aka ba da hutun maulidin manzon Allah aka sa first annual na celebration na birthday na sayyidina rasulullah kuma a cikin dila da taskira taron nan aka diddinke dala a cikin kwalin shi aka tuttura mu wasu aka ce gashi ana gayyatar maulidi a bila billahi alazim ba ku bi da bashin rantsuwa kowa ya gani a NTA sun saka annual maulud annual maulidin annabi na shekaran bana wani da ai bikin shi gashi gashi malamin da yake jan aya ana ce kai suta kai suta na wala atakun kai suta danna shi a ranar danna shi shi kuma aran man ya danna ka bai shiga wuta ba wallahi wannan aran man shi ya bude karatu ya bude karatu abu da zaka maki a ƙasa suka zauna a ƙasa suna kallon matan a zaune kowa ya saka tau wani alaran man ya bude baki da da kudama da ya shiga fal malamanmu da suka saba zuwa wajen maulidi sun saba da maulidi ba kallon mata yake zuwa yi ba sai suka zazzauna a kujera abinsu wa'innan jimajiman arambomin a ƙasa suke masu jan aya kai shi wuta danna shi to idan ka danna shi ai wajen fitowa in da ka fito sai ya rike hannunka ku fito ko kun shiga kun fito tare ai mu na mu wutan ba aramba bane zai kai ka ta fi ƙarfin aran bai kai ka mala'ika ne mammuwar gawo Allah ya ce mammola shi kai mala'ikan nan sanadun zaba ne mammola shi ana maganin mala'ika ya kai kauta wai wani alaran ma ne mai kwana ba tsarki wai shi zai kai kauta ai da ya ga majan ayan ka bashi da ita za a mai raga magawa wutan jahannama musulmai ne kake cewa suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna murna da samun annabi amma kana ce wai danna shi wai in ya kai kautan ma shigar da shi aran ma shigar da shi yawa 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 danna shi kuna jin yadda ake akan minbari wallahi su suka bude taron ina gani muka dinga murna Allah ya saka mata da alkhairi hatta ba duniya ba za mu daina mata addu'a ba dan ta nuna wa duniya wa'inda suke kin maulidin nan da yawansu munafikai ne makaryata ne ba wai dalili suka rasa ba dala suka rasa dan dala da ya goga da sun dalle fa yana sai tarbo kudin su ya fito BBC wallahi ni na san na karanta Qur'ani amma ai Qur'ani na karanta kuma wallahi mu mun ji addu'a wa ƙasa ne su ko sun yi maulidi mu addu'a muka yi wa ƙasa a'a ai anan din ma da ka zo ka addu'a wa ƙasa me hana ka nan ka zo ka addu'a wa ƙasa addu'a wa kasan ba a wajen maulidi kai ba to shikenan mun sallama aran ma addu'a yayi wa kasa ba maulidi yaje ba tambaya na farko aran ma da kai addu'a wa kasa me yake kai ka ah to ai matan shugaba ne manzo Allah ya ce abi shugaba
to alhamdulillah masha Allah
akwai shugaba kamar annabi Muhammadu to sai da tuna Aisha ga Bukhari mu mika maka ga Muslim Abu Dawud Tirmidhi sunan Ibn Majah wai wai duka sunan al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Tabarani da makamantansu
budo mana yanda sai da tuna Aisha dan tashin hankali da aka shiga ko damuwa ta kira karti karti dandan gandan ta tara su ta ce ku addawa kasa ko haka bai faru bane a zamanin manzon Allah ka san lokacin ahzabu bayanin khandaq ka san yanda aka yi kwanaki nawa aka yi an tsara manzon Allah a cikin garin kai kuma ba tsari kawai guje ba tsaro aka baku amma ka zo ka sa idanka a bakinta fal fal kana kallanta ka kalli wancan ka kalli wancan kuma ka ce wai kai addu'a ka jiwa kasa to in addu'a ka zo kasa shi ma he ka kawo mana nasi baka fita ba aran matsaya wata sayyidatuna Aisha ne ta tara mata ai ta tara maza kaddi tace ku addu'a wa kasa zamanin sayyidina Umar hadisin al-Imam at-Tabarani al-Imam ad-Darimi afwan sayyidatuna Aisha alaihi assalam rashin ruwa ya damu mutane aka rasa ruwa aka rasa ruwa dabbobi suka fara mutuwa mutane suka fara kwanjamewa jarirai ma suka fara mutuwa saboda babu nonon da su tsotsa su sha a wajen mahaifiyarsu saboda dabbobin da za a tatsa hankansu ma babu nono raƙumi raƙumi bai samun ruwan da zai sha balle ya aiki bala'i ya kai bala'i aka samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yayi tunani yace Allah fa ya gaya mana fa ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وندا شيني اكي تشي مسا الانج الحارث المازن بلال ابن الحارث المازن يزو يسمو قبرن علي محمد يتي السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله استسقي امتك النبي ina maka sallama al'umman ka suna cikin mawuyacin hali ka sa a ba mu ruwa manzo Allah na kabari annabi na kabari yana tafiya ya ja kwanta yi bacci kawai sai ga manzo Allah mafarki yace masa Bilal ruwa za a ba ku za ku sha ruwa za ku koshi yace ka je ka samu sayyidina Umar ka ce ina kishi na ga yana mulki yana kokari wajen sai ya tsaye da kalman Allah amma kana ce masa yi kokari alkaisar kaisa yabi abu a hankali a hankali sai na Umar da safe Bilal ibn Haris al-Mazini yazo ta gudu yace na zo in ga ma sakon annabi bayan fa sai na Abubakar ya bar duniya mulkin sai na Umar wannan ba shi ne ruwayan al-Imam ad-Darimi da nake so na kawo ba to manar ma ruwaya ne sahihi dan koma ruwayan al-Imam ad-Darimi din na sayyidatuna Aisha yanzu ya manzon Allah a yace sai na Umaru annabi ya gaya min in gaya maka yace mini kayi kokari ka bi mulki a hankali sannan kuma in gaya maka fa za a shayar da ruwa sai na Umaru ya fashe da kuka ya fashe da kuka yace wallahi wallahi ma alu juhdan wallahi annabi ban duk abin da nake yi ban rage ba ina yi ne iya gurgurdan abin da yake gurgurdi na sai dai abin da nake ji a matsayin na dan adam sai na Umar yana kuka yace manzo Allah ya ce ummaka bishara Umaru da a ba mu ruwa wannan abin da annabi ya turo a ga masa ya ce ƙarya kai mafarki yaga annabi Muhammadu bainal yakzati wal mana yaga manzo Allah kuma annabi ya bashi sako kai dan gida an ci an ga manzo Allah ka ce kariya ne wala baraka ne ba ya mutu ko ubankan an ci ya mutu zaka yadda sai ka ce a ya dai rasu dai a babanka ya mutu a ya dai rasu sai da basu da ladabi akan manzo Allah duk abinda ba za ka gaya wa fasiki ba za su iya gaya wa wasatin manzon Allah. Sai na Umar murna yayi ya tara mutane ya ce kun ji abinda aka faɗa, annabi ya ce za a yi ruwa. Ashe sirrin ruwan, al-Imam Ad-Darimi sai rawaito hadisi, sahabbai suka yi gudu, wasu wanda ba san wannan abin ba su shiga wajen sai tuna Aisha, suka ce Aisha mun rasa ruwa muna cikin tashin hankali, ya za a yi? Ta ce a ai na sa muku ido ne ku ga mahaumanku, ai wani zuwa da kuke yi ga manzon Allah. Allah ya ce ja'uka la wajadullah, in ka zo wajen annabi ka samu Allah. To ai abun kawai ku je ku samu raudan manzon Allah, saman tagan annabi din nan ku dan huda wajen. Suna zuwa suka huda, shi ne ruwayan Imam Ad-Darimi, da suka huda wajen haske bai sauka kanka barin manzon Allah ba, sai ga gajimare da karfin tsiya da gudu ya zo ya toshe sararin samaniya. Allah ba zai bar fuskar manzon Allah ta kalli farin da sama take ba wa al'ummansa ba. Take aka mai mai sama hadisi sahihi, wanda suka yi kokarin sarauna na hadisin ma sun hakura sun bashi sun ce hasani ne. Sai ga ruwa ya maimaye garin Madina fir, kawai sai ruwa ya fara zuba mai ruwa, ya ce ba mutarna mataran hatta nabata al-ashbu wa tafattakat al-iblu min al-sahami wa tasammat al-iblu wa tafattakat hatta summi amal fatak, yace aka dinga ruwa 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 ruwa, kai sai da kowane raƙumi ma ta tashi ya zama ya koshi, dabbobi tsirrai suka ciro komai ya dinga dawowa, saboda kawai an tsaga kan raudan manzon Allah. Albarkan annabi Allah ya ruwa, ba albarkan annabi ba, albarkan turbayan kabarin manzon Allah. Amma abin da zai ba ku mamaki, kai arama me yasa raudan annabi bai nan ne, me yasa baka je ba? Shirka shirka kabarin annabi, inji kai Allah dan roka. Kai fi sai suna Aisha ilimi, bata san akwai sallan rukun ruwa ba. Kai fi sai na Umar ilimi, bai san akwai sallan rukun ruwa ba. Me yasa bai sa an zane shi aka yanke masa kai ya ce mushriki bane kai? Sun raina annabi, duk abu inna annabi ne ba su yadda ba, ba su karɓa ba. Saka muna kiran al'umma su sani mu annabi namu, kuma duk wanda yake tunanin wai wa'azinsa da kai mota zai sa mu daina, wallahi ya makara. Duk ran da ka ƙara motsi wajen ka nuna mana annabi bai kai ba, mu kuma nan da mu ƙara motsi mu nuna maka annabi Muhammadu ya fi haka. Saka ala annani radin bi an kida jahilun safihun wa in qalu fatabban lahu tabba. Ala anan insha Allah da mu tsaya, saboda muna da uzuri a gobe, muna da maulidi a Gombe, sannan kuma daga nan za mu yi Kaduna. To kaga dai zamu akwai dan gajiya, gashi yau din ma a gajiya ake. Allah ya taimake mu, tafe-tafen da muke kai cikin hidimar manzon Allah, Allah ya kai mu lafiya, ya dada mu lafiya, Allah ya sa mu cika da imani. Hidiman da aka yi wa manzon Allah, Allah ya karɓa. Wannan makaranta Allah ya ɗaukake ta, Allah ya sa ana ƙyanƙyashe masu sayar manzon Allah, Allah kuma ya dafa ma wanda suka tsaya ma wannan taro, Allah ya taimake su ya tsaya musu a cikin harkokinsu na zahiri da baɗini. Albarkar shugaban halitta Annabi Muhammadu, iyayenmu na wannan unguwa Allah ya ƙara musu lafiya, wanda suka riga gidan gaskiya Allah ya ji kansu, mataye da yara Allah ka ba su mazaje na gari, ka ba mu tarbiyya mai albarka, duk abin da ka Allah ka masa albarka. Duk wanda ya zo wannan fili yana da bukatansa, Allah ka sani, Allah ka biya masa. Kuma wannan al'umma wallahi ana ganewa, ana ganewa ɗan izala sun fara maulidi ba don kuɗi ba, sun gamsu maulidi san manzon Allah. Wannan ai ya ishe mu mai farin ciki, muna musu welcome, muna taya su, muna musu farin ciki, suna sun gane cewa san annabi muke, ashe da durrunto ake mana da tarabke. Alhamdulillah yanzu tunda an ɗauke uwar, kaga an daina tarabken, yanzu kara maulidi da wani hujjojinsu mun daina, mun ba su da ibn taymiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.